Babbar kotu mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke zama a unguwar Metama a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja a gargashin jagorancin mai shari'a Abiora Afioga shine dai wanda ya yanke wannan hukuncin akan cewar har ilau dai jam'iyyar APC a jihar Taraba ba ta da dan takarar gwamna sakamakon ba a yi zabe bisa ka'ida ba akan ta sanya kotu ta sake rushe wannan takarar ta kuma sake bada wa'adin kwana 14 a gudanar da zaben fidda gwani Sanata Yusuf A Yusuf wanda ke zama sanata mai wakil Taraba ta tsakiya a majalisar dattawan Najeriya yana daya daga cikin waɗanda suka sayi form suka cike domin shiga takarar neman kujerar gwamna a jami'ar APC a jihar Taraba wanda kuwa ya ruga kotu da nufin cewar ba a yi zaben fidda gwani a jihar ba kammala wannan hukuncin ke da wuya nan take kuwa sai muka tattauna da shi ta wayar talaho yayin da nayi masa tambaya kan cewar ko menene ma zai ce akan wannan hukunci da aka yi
a mun yi imani don abu ne wanda ba a yi ba kuma mun yi imani idan muka zo kotu za mu samu wannan irin hukuncin ce alƙaliya Allah ba shi basira kuma ya tashi ya tsaya kai da fata ya tabbata fino an yi adalci
yanzu ita jam'iyyar taku ta APC shin kana ganin za ta gamsu da wannan hukunci ta yi shirye-shiryen gudanar da zaben fidda gwani
to ai a siyasa ba za a rufe duka hanyoyi ba sabili da abu ne na siyasa dole ne a duba wace hanya za ta bi za ta fi ita jam'iyyar wanda kuma mu kuke gani a yanzu dai kotu ta ga ta wanda za ta fi ya jam'iya yadda ita APC za ta samu waɗanda za ta tsayar a matsayin ɗan takaranta a Taraba.
A nashi ɓangaren kuwa Sanata Emmanuel Bwacha wadda ke ayyana kansa a matsayin ɗan takara wadda kotu ta rushe zaben ta ko bayyana cewa kada ya ƙara ayyana kansa a matsayin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba ta bakin mai magana da yawun sanatan wato Rikwense Muri shi kuwa cewa ya yi
shari'ar nan ba bambanci da shari'ar da Federal High Court ta yi a Jalingo. So ba sa so su contradicting kansu. So mu kuma mun riga mu appealing judgment na Federal High Court Jalingo. So wannan din ma the same thing za a yi da shi. Za a appealing na shi. Conducting another primary election zai zama mana the last option da za mu doka a wannan tafiya. Because muna so mu tabbatar cewa the right thing is done legally and otherwise.
Nan take kuwa wasu magoya bayan jami'ar APC a jihar Taraba. A wasu kan yi murna cewa an yi adalci. Wasu kuwa na ganin akasin hakan Alhaji Abubakar Naira wanda ke zama dan jam'iyyar APC kuma a jihar Taraba shi kuwa ce wayi
gaskiya mun yi murna da shi kuma mun yi na'am da shi dalilai kamar haka kuma shine duk abin da aka yi shi ba kan gaskiya ba idan gaskiya ba yana dole duk mai son gaskiya ya murna da shi
a halin yanzu dai Sanata Emmanuel Bwacha ta bakin mai magana da yawunsa suka ce dai sun riga sun kammala dukkanin wasu shirye-shirye na daukaka kara akan wannan shari'ar a nashi bangaren Sanata Yusuf A Yusuf wanda ya yi nasara a kotun shi ma ya ce koda an koma fajen zaben fidda gwani a jihar Taraba a gargashin tutar jam'iyyar APC dai zai shiga takara kuma yana da yakinin zai yi nasara za a iya cewa dai ba a san macituwo ba sai miya ta kare a wannan dambarwar da aka jima ana fama da shi a tutar jam'iyyar APC a jihar Taraba Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.